Manazarta sun dade suna saka ayar tambaya akan kalubalen tsaro da ke addabar jihar Zamfara da sauran makwabtan jihohi wanda ake dangantawa da rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Sautari kuma masu sharhi akan al'amura suna nuna yatsa ga sha'anin haƙo ma'adinai musamman zinari a jihar ta Zamfara a matsayin ɗaya daga cikin ummul haba'isin ruruwar tashe-tashen hankula a daidai lokacin da wasu shafafu da mai a Najeriya ke fafutukar ci gaba da cin karansu ba babbaka wajen morewa ɗimbin albarkatun ma'adinai ta hanyar karkatar da hankalin al'umma da kuma gwamnatoci ga matsalar tsaro. Bashir Muhammad Acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da sako wannan tashin hankali ya kalo ko ina a cikin jihar Zamfara, amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan, kuma baka taɓa jin lokacin da aka ce su ga su an kai musu wani attack ba. Sannan wasu na ganin cewa ana abubuwan nan ba kan ka'ida ba, to rashin su ba kan ka'ida ba kuma yakan samar da kuɗi ga mutane ma waɗanda su kuma ba masu kirki ba a cikin al'umma wanda suna yin wannan domin su kawo wani tashin hankali a ciki. Sannan in kana tuna wannan tashin hankalin bai ta'azzara ya kai wannan matsayin ba sai da gwamnatin shugaba Buhari ta ce za ta bada lasisi ga manya-manyan kahonuka su shigo domin su yi aikin nan, wanda zai hana kenan tono na bayan fage.
A farkon makon nan ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sanarwar dakatar da dukkan ayyukan haƙo ma'adinai a jihar ta Zamfara, tare da umurtar dukkan kamfanonin kasashen waje da ke haƙo ma'adinan da su bar cikin jihar ta Zamfara a cikin sa'o'i 48 da yake bada sanarwar. Babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ce bayanan sirri sun nuna cewa akwai alakar taimakekeniya tsakanin 'yan ta'adda a jihar da kuma masu haƙar ma'adinai musamman masu yi ta bayan fage. To kowane tasiri wannan matakin zai yi a yaƙi da 'yan bindiga a jihar?
To a yanzu zai yi, don kaga yanzu kenan gwamnati ta sani cewa in ma wani kuɗi ne suke samu daga wani wuri na sirri wanda ba a sani ba, tunda kamar yadda muka sani ita ma zinari kuɗi ce, duk inda ka bashe ta kai tsaye ba sai ka aje banki ba, kana ai ba da zinari a baka bindiga, kana ai ba da zinari a baka duk abin da kake so ba sai kuɗi ba. Kuma gwamnati duk inda kuɗi ka shiga suke fita tana iya tare su, amma kaga harkar zinari ba ta taruwa. To kaga hana harkar zinarin nan ga mutane waɗanda ke yin ta bayan fage kaga zai rage samar da kuɗi ga 'yan ta'adda.
To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro, squadron leader Aminu Bala Sokoto mai Murabus, yana da ra'ayi mabambanci.
A nau gani ni ban ga wani tasiri za ce ba, saboda mutanen nan waɗanda ke gudanar da waɗannan abubuwa mun san Fulani ne waɗanda suke makiyaya. Abinda ya fara lokacin da aka zo satar musu dabbobi su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci yanzu da ake kama mutane ana neman fansa.
Tuni da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta soma wani shiri na musamman tare da haɗin gwiwar jami'an soji ta hanyar lugudan wuta kai tsaye domin kawar da dukkan 'yan ta da ƙayar baya da kuma karɓe wuraren da suke riƙe da su a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.